kalman saurare barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abari ya huce
wanda masu hikimar magana ke cewa shike kawo rabo
Ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na Ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na
Ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na
wanda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abincin da ba nikin yewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa Ubangida na da zaka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana
Ubangida na da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka haye
hasashe banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fina ka farkowa dangi agogo na ya fice na hukowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalam na zannawa Ubangida na da zaka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana
Ubangida na da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe na
gida dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke sun rana sannan in kauce wa idan duna da ke bina banda sawaye na ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kona mai gida na da zaka duba zance na wallahi Allah da ka cika muradi na
Ubangida na da zaka dauki zance
to baba barka da sake kasancewa da kai a wannan karshen makon da fatan mun ga karshen mako lafiya
barka ka je Murtala sai dai ina dan fama da murani sai malsarare su bin aiki afuwa
eh to ka san ka kwaso sanyin New York da kuma etin nan dakin zaurin majalisar dinkin duniya ai kaga dole kai mura
ga kuma cin kosan jama'a
ga kuma cin kosan jama'a shin baba wai kana da kai ka taba ji ko da dole kai ka taba ji tunda ka shekara kusan nawa na Amurka amma a ce za a rufe gwamnati da aikin gwamnati abin da ake kira shutdown kenan wato wani in ya ji sai ya ji wani abu bambara kai haka
eh to mu dai kamar yadda ka faɗa mu ba ba ko abu bane a gurin mu ka san su nan suna da tsarin shekarar kuɗin su to wani sa'ilin ana kusan cikin shekarar kuɗi lokaci idan abubuwa na gwamnati sun yi ƙasa to akwai buƙatar majalisa ta tabbatar da abinda gwamnati take nema a sabuwar shekarar kuɗi to daga nan ne fa akan samu kaga ana kai komo tsakanin gwamnati da 'yan adawa to wani sa'ilin shi kan yi sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnati idan ba a samu daidaito ko kuma ba a samu yadda ake so ba to ina ji shine kuma abin da muke gani a jidin wannan lokacin
ka san ya aka ce demokradiya demokradiya ka san 'yan majalisa suna da karfin gaske to amma wannan wata kila baba sai yana nuna kaman wai sun ɗan majalisun mu na irin kasashen mu na nahiyar Afrika ba su da karfi ne, ba su san aikin su bane, koko a'a dokokin ne ba su karfin da za su yi irin wannan su juya gwamnati yadda suke so ba, sai dai su zama ɗan amsin shata ai sai yadda aka juya da su.
A'a ai ka san kamar yadda kowa ya sani, idan aka yi batun demokradiyya wato bangarori uku su ne ke tafiyar da harkar demokradiyya, farko bangaren shugaban kasa da jami'ansa da bangaren majalisa da kuma bangaren wato sashin shari'a kenan su ne. To kowane in ya dace yana zaman kansa zai yana iya a samu yadda ake so. To amma in ka duba kasashen mu sai ka ga wato majalisun mu wato suna tafiya ne da gwamnatin suna fahimtar junansu akan abubuwa da yawa, bazancin kaga ɗan majalisa suke wakiltar al'umma baki ɗaya don al'umma suka zaɓe su suka kai su wurin. To amma suka kai wurin maimakon su yi abin su yi ta ɗaukan matakan da zai taimaka ma al'umma, sai kaga sun koma suna fahimtar juna da gwamnati, wanda gwamnati nan galibi na ƙasashen mu sai kaga ana dai ɗan wani abu ne kawai don talaka dai ya ce ba a kyale shi kwata-kwata ba, sai kaga suna fahimtar juna. To nan kuma suna wakiltar jama'a, shi yasa ba sa wani abu sai sun koma mazaɓinsu sun ji abin da jama'a ke so su zo da shi a aiwatar. To kaji abin da yasa kake ganin nan kamar suna da ƙarfi can wurin mu kuma.
To Allah ya sanya mana gaba,
a yi sha'ani kawai.
To Allah ya sa mu dace kuma ba Allah ya gwada muna
mallaka lokacin da za mu kai da wannan mai ba amin sun ma amin.
To baba, kamar yadda aka saba, bari mu fara wato yin fatan alkhairi zuwa ga wasu ƴan uwa masu sauraron mu, musamman iyalan Alhaji Ali Shehu da kuma na Alhaji Haliru Iko Abdulrahman akan auren ƴaƴansu da aka ɗaura shi a jiya Juma'a 29 ga watan Satumban shekarar nan ta 2023, wato tsakanin Gaddafi Ali Shehu Capacity da kuma Aishatu Haliru Iko Ummi kenan. Kamar yadda na faɗa, an ɗaura auren a jiya Juma'a da ƙarfe 11 na safe a gidan ko kuma zauren Liman Gishiri tsohon gari a wato ƙaramar hukumar mulki Awe a jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya. Muna taya su murna kuma muna fatan Allah ya sanya alkhairi ga wannan aure kuma ya ba su zuriya ɗaya ba saliha.
Amin summa amin. To sai dai wannan auren da ka sanar akwai liyafa da za a sha da ƙarfe 2:30 na rana yau Asabar ɗin nan kenan a NUT Big Hall a Jalingo jihar Taraba kenan ko? Ko
a Jalingo jihar Taraba kenan.
To nan ne za a sha wannan liyafar yau da rana kenan idan Allah ya kai mu. To amma kuma bari ni kuma in mika wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan marigayi Mr. Michael Audu Ohaba na ƙaramar hukumar Akpa a jihar Kogi da iyalan Malam Musa Bahago ƙaramar hukumar Malumfashi a jihar Katsina da ɗaurin aure ƴaƴansu Amina Musa Bahago da angonta Friday Solomon Michael wanda za a ɗaura a mako mai zuwa kenan, wato ranar 7 ga watan Oktoba a cocin Katolika na St. Thomas Airport Road a jihar Kano da ƙarfe 10 na safe za a ɗaura wannan auren. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a ɗaya ba.
To amin suma amin.
Oh, marge ubangijin ki
kinje ubaje madiya
salike dan salike je kan salike ubangijin ki
kinje ubaje madiya
na daudallo na sane dauda kawaje
kawaje kagaje
na daudallo na sane dauda
kawaje kawaje
Baba bari mu shiga kai tsaye zuwa ga gaisuwar mu na wannan mako inda da farko zamu mika sakon gaisuwar sashen Hausa na filin abar Yahuce zuwa ga Sabiu Labbo Yandu Kamba da kuma Yahuza Sahabi Kamba sai Aminu Adamu Malam Madori ga gaisuwa zuwa ga Usman Muhammad Maiduguri da Alhaji Mustafa Direba Kamfala Malam Madori sai Abubakar Muhammad GMG Unguru da Alhaji Isa Kas Megoro Malam Madori sai da Muhabu Amar ɗan Yanga da kuma Husaini Abba Dambam sai sakon gaisuwa zuwa ga wato Sani Gulle Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa zuwa ga Sanusi Madatai da Magaram da kuma Isuhu Makeri Madatai da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddari Mai Computer Mai Yama da Nazifi Ibrahim Ruggar Malam a Shagari jihar Sokoto Najeriya da Abdullahi Hussein Duku da kuma Faruku Mahikaru ga Sokoto. Bari kuma mu koma ni kauta sakon gaisuwar wato Tina Abar Yahuce zuwa ga Kaltune Mai Kosai bakin kasuwa Dambam sai matan Gali Dirbin Dambam da matar Yakubu Abdullahi Dambam da matan Salih Shehu Shahada Dambam da matan shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da matan Alhaji Mustafa Shamado Dambam sai matan Nasiru Mai Wankin Hula Dambam da matan Alaramma Malam Mutare unguwar Kandahar Fatiskum sai kuma matar Badisa Fatiskum da wato Bala Muhammad Dambam sai Ruqayya matar Bala Muhammad din Dambam a jihar Bauchi da kuma Alhaji Usman nan Katuzu da Alhaji Umaru Buyi Katuzu da Usaini Yagara Chairman na APC da Sani Baushe Buku Mazoji da Aminu Mai Unguwa Buku da Garba Gwabe Buku da Mustafa G9 da Maturu da Alhaji Gamburingin da Mustafa Mai Kayan Miya Gashuwa sai Dr. Bubu Mai Goro Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da Yakubu Direban Mota Kano da Garba Sabiola Gashuwa da Usman Muhammad Maiduguri da dai sauran al'umma baki ɗaya dukkan masu sauraron mu da fatan sun yi ƙarshen mako lafiya.
Amin summa amin. A yau gaisuwa Abar Yahuce ya shiga da mu fadan mai alfarma sarkin musulmi na North America wato Alhaji Yahuza Abubakar wanda ya dawo daga kasar Ghana daga ziyara da yake muna mai barka da zuwa. Sai kuma gaisuwa zuwa ga wazirinsa da sauran fadawa da farko Alhaji Hallaru Alhassan Waziri da Alhaji Amadu Galadima da kuma Alhaji Abdulbasir Nuh Abbas Jakada da Alhaji Bashir Kabore Magaji da kuma Alhaji Tijjani Sakatare da Alhaji Mubarak Wawulo wato wali kenan da Alhaji Baba Sarkin Yaki sai kuma Alhaji Idi Garkuwa da Alhaji Hamisu Wambai da Alhaji Ibrahim Ahmad Police Marafa da kuma Alhaji Lawan Makeri Sallama sai kuma Alhaji Sadiku Yalima da kuma Alhaji Muhammad Sanusi Sadauna da Alhaji Jamal Alkali. Gaisuwa zuwa ga Alhaji Umar Faruku Danmaje da Alhaji Umar Falaki da kuma Alhaji Garba Maso Kano German Sarkin Musulmi kenan da kuma Alhaji Baba Sarkin Fada da Alhaji Ali Turaki sai kuma Alhaji Baba Sha'ibu Abbas Ciroma kenan da kuma Alhaji Bashir Shattima da Alhaji Luqman Abbas shamakin Sarkin Musulmi na North America kuma shugaban kamfanin ruwan Lux Spring Water a birnin Kumasi. To sai kuma wannan gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Alhaji Abubakar Sulaiman Naido magajin garin birnin Kumasi mazaunin London da Alhaji Tijjani Abubakar Ali Tafida da Alhaji Alababa wazirin Sarkin Hausawa a birnin New York sai kuma His Excellency Alhaji Shaibu Musa Sharif wato ambassador Baba Alhaji kenan da kuma Alhaji Ali Abubakar Gwandu da aka fi sani da Ali Maiduguri sai kuma gwamnatin gargajiya a birnin Kumasi Alhaji Muhammad Sani Alhassan Barau da Alhaji Muhammad Kabir Shadiz babban contractor da Alhaji Sa'alu Maso Kano hakimin Yalwa da Zango a Kumasi da kuma Alhaji Ali na Sarkin Dawaki da Alhaji Muhammadu Sanusi Gwalle marafan Zangon Kumasi sai Alhaji Muhammad Kamal ambassador a kasar Jamus da kuma Alhaji Muhammad Muktar garkuwar malam da fatan dusan tashi lafiya a safiyar nan.
Marilla Baba ban sani ba a yau wace tsaraba ka rikuwa masu sauraron mu.
Tuhu Murtala an ce dai duk yadda aka ba a rasa nono a ruga ba.
Yauwa eh gaskiya.
Dan haka akwai dan wani abu dai da dan kunso da zan zo maka da shi.
To muna jin kani da masu saurare.
Yauwa. Wato wannan labarin da zan bayar wani darasi na ciki amma sai na ga bayarwa zamu nemi wannan darasin da ke ciki.
Na'am.
Shi wannan manomi ne yana gonansa yana irin yanka ciyawan nan yana yanka haki da sauransu. Yanka yana cikin aiki dai. To daman da yazo ya cire yar abin rigarsa irin yar sharar dan ne.
Na'am.
Sai ya aje kasa yana aiki. A cikin aiki sai ga mai unguwa zai wuce.
To,
mai unguwa. Barka zuwa. Shi kuma ya gaida manomin ne yace ya aiki ya ansa. Mai unguwa ya kama hanya ya tafi sa. Shi kuma wannan ya ci gaba da aiki har akai yamma yanzu ya gama aiki zai wuce gida.
Na'am.
Ya nemi riga bai gani ba.
Ya.
Yai duk iya bincike da nema da yayi a gurin bai gani ba. Ashe bisa kuskure ya hada rigar da wannan hakin nan da yayi ya
to
sai ya je ya zuba inda zai kusan ya binne rigar cikin wannan hakin da yayi. Ya gama je nazarin sa da tunanin sa ya rasa inda riga bi.
To
shi kuma waye zo ya wuce wurin mai anguwa.
To
yanzu mai unguwa ne ya dauki wannan rigar kobe.
To lalle dai kan
kawai ana zaune sai ya jefa da jefa da kace lafiya kuma ba riga yace eh ya kawo kara ne.
To
ki karan wa ka kawo yace karan mai unguwa kace subhanallahi mai unguwar kuma ka kawo karan sa. To sannan aka ce garin yaya sai ce to kunji ina aiki ina abin nan na tashi na gama aiki
ban ga riga ba
amma ban ga inda riga
sannan ba wanda biyo ne in ba mai
kuma ba wanda biyo wurin in ba mai unguwa ba
gaskiya kan
sai ce a kenan me kake nufi sai shi dai mai unguwa ya bi wurin sannan kuma bai ga rigar sa
gaskiya.
To dan da nan aka tada fadawa da jama'a dai da dogarai aka kama hanya sai goda bincike kan bincike sai aka daga wayannan
ciyawa
da haki da ya abu da sai ku ga riga.
To ta baci
ce to kai fa laifukanka sun yawa
a gaskiya ya girma zunubinka ya girma
ka sa ma sarki ka sa mai unguwa sata ka kunyata mai unguwa cikin jama'a
gaskiya
shi sa kai kanka bai kanke gaji ya kamata
ba yauwa matalla
sai kawai ya fadi kwance wai yana neman afuwa. To shi ne Murtala ake cewa shi wannan ya kai a masa afuwa ko dai ya za a kare ne don dai ya samu mai unguwa sata.
To wannan ga gaskiya a kai shi ya sha kunu don kaga gobe ba kwai yake to kuma fa gaskiya wato yana da gaskiya shi ma mai unguwa ya kamata shi kuma ya masa uzuri saboda ni ai dan adam ne sannan ba wanda yake hanyar da in ba mai unguwa ba saboda kai mai unguwa kawai ka gode ma Allah da Allah ya fanshe ka ya wanke ka kaga ai haka ya fi sauki yayi
daga dan dai zamu koma akan darasin da ke ciki
na'am
kada mutun ya rika saurin yanke hukunci kan bai gama bincike
ba kwarai da gaskiya ai kwarai kuwa
kwarai sai ka dauko rigiman da ta bakarbinka
ka sa addinance ma an ce ko labari ka ji ma ka tsaya ka bincika tukunna kamin ka yanke hukunci kada ka zo ka yi da
haka ne ka tantance
kada ka zo ka yi da na sani
haka
na'am to baba naga Juli tana daga mana hannu saboda haka anan zamu jabirki sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu kam a madadin
Baba ya kuma ke
da sauran dukkan waɗanda suka taimaka don ganin wannan shirin ya zo muku Murtala Faruk sanin nake muku fata alkhairi mu kasance lafiya
Bye.